This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu taurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanye ne tare da Zara Aminu Fage da sauran aboka aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 29 ga watan Fabrairu shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zara da kanun labarai.
Ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce har-haren Isra'ila sun kashe akalla mutane 104 tare da raunata wasu ɗaruruwa. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya gargaɗi ƙasashen yammaci kan abin da zai biyo baya idan suka tura dakarunsu zuwa Ukraine. Likitan shugaba Joe Biden ya ce shugaban na Amurka mai shekaru 81 yana cikin koshin lafiya kuma zai iya gudanar da ayyukansa na shugabanci.
To bayan labaran duniya za ku ji cewa majalisar dokokin kasar Ghana ta zartar da kudirin dokar hukunta ayyukan luwaɗi da ma'igo da auren jinsi.
Saboda dama shari'a musulunci da mu musulman Ghana da kistocin Ghana duk baki da dama bamu yadda da wannan abin ba.
A jamhuriyar Niger kuma ƴan kasuwa da masana tattalin arziki na kokawa kan yunkurin kasar Benin na gwanjon dimbin kayayyakin ƴan Niger din da suka makale a tashar jiragen ruwa ta Kotano.
Lalle wannan kuduri da Benin ta doka na cewa za ta sa kayayyakin ƴan kasuwa na jamhuriyar Niger wajen container 800 abu ne wanda zai kawo mana matsala kwarai da gaske cikin fannin kasuwancinmu.
Haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki. To amma duka sai an gyara zama tukunna domin jin kashin farko na labaran duniya.
Those in favor that the human sexual rights and family values bill 20
Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce har-haren Isra'ila sun kashe akalla mutane 104 tare da raunata wasu ɗaruruwa a daidai lokacin da wani gungun Falastinawa ke jiran agajin jin kai a birnin Gaza. Lamarin ya faru ne a unguwar Al-Nabusi dake yammacin birnin. A wata sanarwa da rundunar sojin Isra'ila ta fitar tace mutane da dama ne suka jikkata sakamakon turmutsitsi yayin da jama'a ke kokarin daukar kayan agaji daga manyan motoci a lokacin da kayan suka isa arewacin Gaza. Rundunar ta kara da cewa tana bincike akan lamarin. A gefe guda kuma dakarun tsaron Isra'ila sun bayar da rahoton cewa sun kai wani samami ta ƙasa a arewacin Gaza da kuma har-hare ta sama a yankin Khan Yunis dake kudancin yankin. A safiyar yau Alhamis ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a har-haren Isra'ila ya haura zuwa akalla 30,035 yayin da wasu 70,457 suka jikkata. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya gargaɗi ƙasashen yammaci kan abin da zai biyo baya idan har suka tura dakarunsu zuwa Ukraine. Yana mai cewa ƙasarsa tana da makaman da za su kai har-hare a yankunan ƙasashe na yammaci. A farkon makon nan shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce duk da cewa babu wani shiri na tura sojojin ƙasashe zuwa Ukraine, amma akwai yiwuwar aukuwar hakan. Macron ya faɗa wa manema labarai cewa babu wata matsaya da aka cimma ta tura wani jami'i zuwa Ukraine, amma bisa yadda al'amura ka iya canzawa akwai duba yiwuwar hakan. Ƙasashen nahiyar Turai da dama sun soki wannan shawara ta Macron kamar yadda ita ma Amurka ta yi. A halin da ake ciki, shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar Laraba cewa makomar nahiyar Turai na kokarin komawa hannun mamayar da Rasha ta yi wa kasarsa. Likitan shugaba Joe Biden ya ce shugaban na Amurka mai shekaru 81 yana cikin koshin lafiya kuma zai iya gudanar da ayyukansa na shugabanci kamar yadda doka ta tanada a cewar wata sanarwa da fadar White House ta fitar. Sanarwar wacce fadar ta fitar a ranar Laraba na zuwa ne bayan da Biden ya je duba lafiyarsa kamar yadda ya saba a kowace shekara a kuma daidai lokacin da wasu ke ikirarin yana da matsalar mantuwa.
He passes a cognitive test every day, as he moves from one topic to another topic, understanding the
granular level of these topics. Dr. Kevin O'Connor, likitan na Biden ya kara da cewa binciken da ya gudanar ya nuna shugaban na Amurka ba shi da wata sabuwar damuwa game da lafiyarsa. A ranar Laraba, Biden ya je asibitin soji na Walter Reed a nan birnin Washington DC don duba lafiyarsa. Wannan shine karo na uku da yake zuwa likita ya duba shi tun bayan da ya hau karagar mulki, yayin da wasu ke nuna damuwa kan yawan shekarunsa duba da cewa yana neman wa'adi na biyu.
To an jima kadan zara za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. To amma kafin nan majalisar dokokin kasar Ghana ta zartar da kudirin dokar hukunta masu luwadi da madugo da auren jinsi bayan kwashe shekaru uku tana tattaunawa kan kudirin. Kudirin wanda ya sami amincewar daukacin ƴan majalisar dokokin da ma'aikatan ƴan kasar ta Ghana ya fuskanci suka daga wasu kungiyoyin kasar da ma ma'aikatar harkokin wajen Amurka wanda ta bayyana shi a zaman wani yunkuri na tauye ƴancin dan Adam. Wakilin mu Hamza Adams yana dauke da karin bayani.
In favor that the Human Sexual Rights and Family Values Bill 2021 be taken through the third reading. Say aye. Those against, say no. The ayes have it.
Yanda majalisar dokokin kasar Ghana ta amince da kudirin dokar haramcin luwadi da madugo da dangogin su kenan a jiya, biyo bayan an shafe shekaru kusan uku ana zafaffan muhawara akai. Sabon kudirin dokar zai sanya hukuncin daurin shekaru uku a gidan kaso ga duk wanda aka samu da laifin auren jinsi, sai dai masu tallafa mu kungiyoyin LGBTQ+ tare da kafa kungiyoyin ma za su fuskanci hukuncin dauri har na tsawon shekaru biyar a gidan kaso. Amma ko sai ɗan shugaban kasar Ghana ya sanya hannu akan kudirin dokar da majalisar ta amince da shi kafin ya samu inganci. Sam George shine ke jagorantar masu gabatar da kudirin dokar kare haƙƙin jima'i da darajar iyali. Bayan amincewa da kudirin dokar a jiya ya ce yana fatan shugaba na Dudanku Akufo-Addo ya cika alƙawarinsa ta hanyar sanya hannu kan kudirin dokar. Muna da yakinin cewa za a sanar da hakan ga sakatariyar shugaban majalisa cikin gaggawa. Kana ya kai ga mai girma shugaban ƙasa na Dudanku Akufo-Addo, fatan mu ne shugaba na Addo sai kasance mu cika alƙawarinsa. Kana ya sanya hannu akai. Amincewa da kudirin dokar a jiya ya janyo cece-kuce tsakanin kungiyoyi daban-daban, inda wasu ma suka yi na'am kazalika wasu suka yi adawa da hakan. Gamayyar kungiyoyin haɗin gwiwar Musulmi da ƴan Krista da majalisar sarakunan gargajiya sun yi marhaba da wannan sabon kudirin dokar da aka amince da shi. Abdulmannan Abdulrahman jigo ne a kungiyar ya ce,
muna farin ciki kwarai yau, Allah ya yadda rokunmu, Allah ya amsa rokunmu. Shine dokan nan na luwadi da madugo a kasan ga an tabbatar da dokan, amma abin da ya saura ne shine shugabanmu, shugaban kasa, the president of the republic, they assigned to the bill.
To sai dai wasu kungiyoyin farar hula su 18 sun yi barazanar daukar matakin shari'a idan shugaba na Dudanku Akufo-Addo ya amince kana ya sanya hannu akan kudirin dokar. Shugaban cibiyar bunƙasa demokradiyya ta Ghana wato CDD a takaice Farfesa Audrey Gachepu ya ce kungiyoyin za su gabatar da jawabai ga shugaba na Dudanku Akufo-Addo. rufe ado inda zasu bukaci da kada ya amince da kudirin dokar hana LGBTQ a nan kasar saboda yana da hatsari sosai ga marasa rinjaye.
So we will make representation to the president not to assent to the bill.
Amurka ma da ta kasance abokiyar hudda ce ga kasar Ghana, ta damu matuka da yadda majalisar dokokin kasar ta amince da dokar wadda zai yi barazana ga yancin faɗin albarkacin baki da ma ƴan jarida da taron jama'a da tsarin mulkin kasar Ghana a fadarta. To sai dai ba wannan kadai ba, har da ma tattalin arzikin kasar saboda gamayyar kungiyoyin kasuwanci na kasa da kasa sun bayyana cewa irin wannan wariya a Ghana zai kawo illa sosai ga harkokin kasuwanci da ci gaban tattalin arzikin kasar. To ko ya al'umman kasar suka ji da wannan matakin majalisan?
Madam Tijani, fatan mu na yanzu muna roƙon shi shugaban kasan idan takaddun ya kai gaban shi, shi ma ya rattaba signal kan shi ya tabbatar da wannan dokan, saboda dama shari'a musulunci da mu musulman Ghana da kristocin Ghana duk baki da dama bamu yadda da wannan abin ba.
Yanzu dai an shirya me ka kudarin ga shugaba na Addo Danko Akufo-Addo domin amincewa da shi na sanya hannu kan dokar Ghana ce kasar Afirka ta baya-bayan nan da ta amince da dokar haramta auren jinsi bayan Uganda. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adam, tare da fatan za a yi mana afuwa saboda yan tangardar na'ura da muka fuskanta kamun wannan rahoton. Yanzu kuma ga Zara ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Alƙalai a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC sun yarda da hukuncin biyan diyar sama da euro miliyan 52 kwatankwacin dalar Amurka miliyan 56 ga dubban mutane da kungiyar ƴan tawayen Uganda ta Lord Resistance Army ta azabtar. Kusan mutane 50,000 wannan umarnin na kotun ta ICC ya shafa, kuma sun hada da tsofaffi, yaran da aka bautar da su ta hanyar tilasta musu shiga aikin soja, da yaran da aka haifa sakamakon fyaɗe, da kuma matan da aka tilasta musu suka samu juna biyu. An samu Dominic Ongwen da laifuka 61 shekaru uku da suka gabata, waɗanda suka hada da kisan kai, fyaɗe, auren dole da tilasta wa yara aikin soja a shekarar 2002 zuwa 2005. Wani kwamitin ɗaukaka ƙara na kotun ta ICC ya amince da hukuncin ɗaurin shekaru 25 a ƙarshen shekarar 2022, inda ya kafa matakin neman biyan diyya.
Zara Aminu fa yake nan, aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hukumomi a kasar jamhuriyar Benin sun bayyana wani yunkuri na yin gwanjon wasu kayayyaki mallakar 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar da suka makale a tashar jirgin ruwan Kotonu sakamakon wuce wa'adin ajiya da aka kayyade, wannan da ya biyo ne bayan takunkumin da kungiyar ECOWAS ta kakaba wa Nijar sakamakon juyin mulki, lamarin da ya haddasa rufe kan iyakar kasashen biyu ya kuma rutsa da hajojin 'yan kasuwar na Nijar da dama a tashar jirgin ruwan ta Kotonu. Wakilin mu a Yamai Suleiman Mamman Barma ya yi kuma na da ƙarin bayani.
Kimanin kwantina 13,600 shake da kayayyaki mallakar 'yan kasuwar Nijar ne suka makale a jamhuriyar Benin sakamakon rufe iyakar kasar da Nijar a wani bangare na jerin takunkuman kungiyar ECOWAS. A baya an yi nasarar fita da wasu daga cikin waɗannan kwantinoni ta hanyar kasar Togo kafin daga bisani hukumomin gudanarwar tashar jirgin ruwan Kotonu su sanar cewa sun yi kamar ragowar waɗannan kwantinoni waɗanda sai an biya miliyar ko kuma biliyan 70 na sefa a matsayin kuɗaɗen gadi kafin a fita da su. Mutari Alhaji Garba Azurori na daga cikin 'yan kasuwar da wannan lamari ya shafa.
Kungiya wadda a gare mu 'yan kasuwa tsakanin jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Benin su suka je suka bincike ainihin Bature wanda yake kula da port ta Kotonu, shi ya tabbatar da cewa tilas sai an biya waɗannan kuɗaɗe na gardinage, kuma shi ya ba da wannan shifir na kwantina 13,600 da 600 waɗanda suke a can Port ɗin Cotonou.
Takardar hukumomin na tashar jirgin ruwan Cotonou na ɗauke da jerin wasu kwantina sama da 700 da suke zargin sun fice wa'adin ajiyar da aka kayyade. Saboda haka za a yi wantaransu. Lamarin da ya sa a wannan Alhamis ‘yan kasuwa daga ɓangaren Nijar suka shiga yunkurin samar da maslaha domin warware wannan turka-turka cikin ruwan sanyi. Shugaban kungiyar ‘yan kasuwa Sama'ila Hatun Mai Aya na da irin wannan tunani.
Lalle wannan kuduri da Benin ta ɗauka na cewa za ta sa kayayyakin ‘yan kasuwa na jamhuriyar Nijar wajen kwantina 800 abu ne wanda zai kawo mana matsala kwarai da gaske cikin fannin kasuwancinmu. Ina kira da babban murya ga hukumominmu na jamhuriyar Nijar a ga yanda za a yi sa delegation wadda za ta zo ta tattauna da hukumomi na Benin a kai ga yanda za a yi aiwatarwa kayayyakin ‘yan kasuwa na jamhuriyar Nijar.
Har izuwa wannan lokaci iyakar jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Benin na ci gaba da kasancewa rufe duk kuwa da cewa kungiyar sai da yawo a taronta na ranar Asabar 24 ga watan Fabrairun 2024 ta sanar da janye wani bangare na takunkumin da ta kakaba wa Nijar ciki har da maganar bude iyakoki. ‘Yan kasuwa na alakanta abin da kamuwar waɗannan kwantina.
Kusan miliyar 70 ya anka ce ‘yan kasuwa musu ba da su ba su da su. Kayan da a cikin kwantina ba su biyan kuɗin gardina shi, wannan shi ne dalilin da ya sa Nijar ba ta buɗe ba sai an tabbatar da an cire waɗannan kuɗi na banza na iska da ake son ‘yan kasuwan mu sun biya.
Na tuntuɓi na Yusuf Jumurau, wani mashawarci a ofishin ministan kasuwanci, domin jin matsayin gwamnatin Nijar kan wannan dambarwa da ta rutsa da hajojin ‘yan kasuwar ƙasar a Cotonou. Sai dai ya buƙaci in ba shi lokaci, zai kira ni bayan rabin awa. Kuma har izuwa lokacin aika wannan rahoto bai waye ni ba. Dangantaka a tsakanin hukumomin Benin da na Nijar ta matukar taɓarɓare bayan juyin mulki 26 ga watan Yulin 2023 sakamakon yadda shugaba Patrice Talon a fili yake nuna kin jinin hukumomin mulkin soja, abinda ya sa a kwanakin baya Janar Abdurrahman Chani a wata hira ya sanar cewa kasar ba za ta bude iyakarta ba ta ɓangaren Benin saboda zargin hukumominta da baiwa Faransa damar kafa sansanonin soja, wanda a cewarsa alama ce ta yunkurin kawo farmaki da nufin cimma wata manufa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan binciken lafiyar jiki da ake kira da medical check-up a Turanci. Binciken lafiya abu ne mai matukar muhimmanci, hakan kan taimaka wajen gano duk wata cuta ko matsala da ka iya faruwa domin ɗaukar matakin da ya dace tun kafin cutar ta ta'azzara. Sa'annan kuma binciken lafiyar jiki akai-akai kan taimaka wa likitoci wajen gudanar da aikinsu yadda ya kamata. Binciken lafiya da ake kira da medical check-up a Turanci abu ne da ya kamata a riƙa gudanarwa akai-akai, musamman ga mata da suke da hatsarin kamuwa da cututtuka kamar dajin mama, dajin bakin mahaifa da na mahaifa, cututtuka da ake iya samu ta hanyar saduwa da sauran cututtuka da ke da hatsari da kuma barazana ga lafiyar mata. Ma'aikaciyar kiwon lafiya Dr. Na'ima Idris ta yi mana cikakken bayani kan binciken lafiyar jiki musamman ga mata, inda ta fara da bayani kamar haka.
Binciken lafiyar jiki yana nufin wasu dube-dube da gwaje-gwaje da likitoci za su yi akan mutum domin su tabbatar da cewa lafiyar shi kalau ba shi da wata matsala a tare da shi.
To likita, me yasa ake so a riga binciken lafiyar jiki?
Wato akwai wasu cututtuka waɗanda ba su cika nuna alamomi a zahiri ba, abinda muke kira su asymptomatic kenan. Za ki ga misali sankaran mama ko kuma sankaran jiki haka, ko kuma wata cuta dai da kwata-kwata ba ta nuna alamu wani sa'in, sai mutum ya zo asibiti a duba shi tukuna sai a gane cewa ai yana da wani abu. To mutane da yawa suna ɗauka cewa ai cuta sai ta fito ta nuna alamomi a zahiri shine abin yana damun mutum. To wani sa in tana cin mutum dan adam a jika tana cin shi amma in ba wannan checkup din mutum yake zuwa ba bai cika nuna da wuri ba cewa mutum yana da shi kuma a dauki taimakon gaggawa menene ma muhimmancin binciken lafiyar jiki ga mata yayin da mutum yana zuwa wannan ana mai checkup din ko mace ko namiji yana bada daman ya nuna da wuri cewa mutum yana dauke da wata matsala ko cuta to a lokacin da za a gane to kinga a lokacin za a fara bubuwa mutum magani da wuri ba wai sai cutar ta ci jikin mutum ba tukunna sai a zo ana kakanni kai daga ina za a fara to amma ka gano ta da wuri ana iya fahimta banda wannan kuma akwai abin da yake kira family history wato wasu cututtukan da suke bi ta jini haka ta gado kenan to kinga idan mutum yana zuwa check up kinga ai zai iya bayyana to shi fa ga wani cuta da suke da shi a gadan su to za a iya mai bayani shin shi yana da wannan riskin wato yana siratsin samun wannan cutar ko kuma baya siratsin samun ta to duk waɗannan abubuwan su ne suke da muhimmanci mutum ya dinga zuwa yana check up kaman hawan jini ne wani zaki ga ba sa nuna alamu sai dai kawai su ce mai yiwa bayan sai na ciwo a hannu yana ciwo to amma idan suka zo asibiti ana duba blood pressure din wato hawan jini sai kiga ya hau su ba su ma sani ba kwata kwata to muhimmancin da yafi karfi shine a gano abu da wuri domin a tabbatar da ina za a bullo mai wasu gabobi ne ya kamata mata su rika binciken lafiyar su akwai gabobi da yawa da mata ya kamata su dinga duba lafiyar su amma bari mu fara da guda biyu waɗanda suka fi muhimmanci na ɗaya akwai sankaran mama shine breast cancer sai kuma na biyu akwai cervical cancer wato kansar bakin mahaifa kinga ita breast cancer mutane da yawa a duniya abin da yasa ake gano ta da wuri suna samun lafiya kuma saboda wannan check up din da suke zuwa ne wato binciken lafiyar su tunda anan gefen duniya ba mu cika zuwa medical check up ba sai kiga ba a gano ta da wuri har sai ta bayyana kanta da kanta to kinga su kuma a can ana zuwa check up to koya aka ganta nan da nan zaki ga an yi wa mace magani to kuma ita aka gano ta da wuri akasari da yawa mace na iya warkewa ba tare da wata matsala ba wasu zaki ga suna nuna alamomi da wata kuma ba ta nuna alamomi da wuri to shi yasa ake so wannan check up a dinga zuwa na biyu kuma wannan kansar bakin mahaifa ita kuma yayin da mace ta fara saduwa akwai wani test wato pap smear za a dauki sample a bakin mahaifan nan ai bincike a ga shin wajen ne yana da alamomin samun wannan kansa din kuwa to in already tana da shi aka gano da wuri to kinga za a fara magani idan kuma ba a kama ta da wuri ba har sai ta ci to kinga shine wajen kafin mutum ya samu lafiya kan sha wahala to amma fa ita cervical cancer tana da vaccine din ta wato akwai rigakafin da ake yi daga shekara 9 ana iya ba mutum ma rigakafin ta to kin gani akwai rigakafi da ake yin ta domin ta kare mace daga wannan human papilloma virus wanda yake janyo ta sai kuma wasu hada da kaman su hawan jini su ciwon suga haka da wasu dai abubuwa da suke addaba mata to shine kamata mace dinga binciken waɗannan gabobin yana da muhimmanci waɗannan gabobin balin akai magana akan sankaran mama da kansar bakin mahaifa a duk duniya ita ce su ne kansar da suke addaba mata gaba daya kuma mata da yawa suna rasa rayukansu balle ma a wannan shafin kasar mu haka ta Najeriya kuma abin da yake janyo wannan shine rashin wannan binciken lafiya din kenan wato medical check up idan mutum ba wai ya ga wasu alamomi bane baya son zuwa asibiti kwata kwata sai abin ya ci ya cinye to yana da muhimmanci saboda a duniya gaba daya abu ne addabi mata gaba daya to shi yasa zan iya cewa waɗannan su ne wanda suka fi muhimmanci a cikin waɗannan matsalolin
kamar daga wasu shekaru ya kamata mace ta rika ziyarar asibiti don duba lafiyar jikinta
to a wannan dai gaskiya ba zan iya ce miki ga takamaimai shekarun da ya kamata mace ta dinga zuwa ana mata wannan binciken lafiyar ba dalili ko da yasa haka shine akwai yara matan da ake haifan su da wasu matsaloli tun suna kanana to kinga su wannan tun suna kanana suke fara zuwa asibiti a duba su to amma yanzu misali kaman a ce sankaran mama shi ma kin gani muddin yarinya da ana cewa sankaran mama bata cika shafan yan mata ba haka sai manya to amma yanzu abun ba haka bane dan wasu yan matan ma bincike ya nuna suna iya samun sankaran mama to yayin da mace ta kai shekarun balaga haka to ya kamata ita ma a dinga nuna mata yanda za ta dinga breast examination da kanta wato a koya mata yanda za ta iya duba mamanta a gida ko ta ji wani matsala haka ta ga iyayenta sai kuma a je asibiti to amma kinga shi mammogram na sankaran maman da ake yi wa mata mace sai ta kai shekara 40 ake iya mata mammogram din nan to shi kuma wannan cervical cancer na bakin mahaifa kinga sai mace da ta fara saduwa ita ake iya yi wa daukan mata sample din kansar bakin mahaifa mahaifa dauki bakin mahaifan a duba cewa shin akwai wannan kansa din a wajen ko kuma yaya. To wasu kuma zaki ga mata suna da shekaru kanana to amma mewa bayan haihuwa sun samu wata matsala maybe ciwon zuciya ko kuma a'a ciwon suga ya sami saboda akwai kananan yaron da ake haifar su da ciwon suga. To kin ga wannan din da kanjin shekaru za su fara zuwa asibiti. To amma idan mace tana da halin ta dinga zuwa asibiti ba tare da wani abu ya same ta ba, ba matsala ba ta dinga zuwa saboda dai da yara kanana ma mata akwai wanda ake iya kai su check up, amma waɗanda ramar ta su tayi yawa haka kananan yara wasu kuma ki gani saboda girman su wato da obese wato kibar ta su tayi yawa mu shekarun su to kin ga su ma aimi ne da ya kamata ana yawan kai su ana musu check up. To ba za a kiyasta a ce dole sai a wannan shekaran ko a shekarun nan wai mace ta iya zuwa asibiti ba.
To likita kamar sau nawa a cikin shekara ko a sati ko a wata ya kamata mace ta je a duba lafiyar jikinta?
Misali a ce da mace ta haihu tana da ƴaƴa kin ga lokacin saboda jiki yana canjawa abubuwa da yawa a lokacin ga kuma yara wasu kuma zaki gani bayan sun haihu suka yi zuwa irin da matsaloli haka to wasu tun daga lokacin ki ga sun fara zuwa irin check up ana duba lafiyar su sai kuma su hawan jini mace ciwon suga su kin ga already akwai clinic days din su wato ranakun da ake musu check up a asibiti.
Wasu matsaloli ne mace za ta iya cin karo da su idan ba ta zuwa asibiti don duba lafiyarta?
To matsalolin dai ba su wuce waɗanda muka bayani a kansu ba kamar shi sankaran maman breast cancer da kuma cancer bakin mahaifa wato cervical cancer sai kuma ciwuka irin su hawan jini su ciwon suga su irin wannan ulcer da take dabban yanzu mata da ya saboda wani sa'in zaki ga dai ba ulcer bace amma yanayinta yana zuwa kamar ta ulcer haka to rashin zuwa asibitin zaki ga ana daukan abin da ba haka ba.
Wace shawara zaki ba ma mata dan su rika zuwa ana duba lafiyar jikin su yadda ya kamata don gujewa cin karo da matsalolin da ke da dangantaka da rashin duba lafiya da sauran cututtuka baki daya?
Abin da nake so mata su gane cewa ita sankaran mama ba dole sai mutum yayi gadan ta ba gaskiya akwai wanda ba sai gadan ta ba kwata-kwata kuma suna da shi kawai dai mata suna da shi a gadan su wato su ratsun su risk din su yafi yawa to amma ba dole wai sai mace ta yi gadan ta ba. So yana da muhimmanci mace ta dinga duba mamanta da kanta wato self breast examination idan ma bata iya ba ta je wajen likita ya koya mata. Sannan kuma muddin ta kai shekara 40 lokacin ya kamata ta dinga zuwa ana mata wannan mammogram din sai kuma shi cervical cancer din yayin da mace ta fara saduwa to risk ɗinta yafi yawa amma idan aka mata allurar rigakafi kafinnan to kin ga risk din yana raguwa sosai. Kungiyar kula da lafiyar dan adam ta duniya wato WHO cewa tai ma tsaki da ruwa ya isa ba tare da sabulu ma ba dole bane amma in mace tana bukatar ta tsaki da sabulu za ta yi amfani da wanda bashi da kanshi bayi da karfi haka kwata-kwata to amma ruwa ya isa to kin ga an ce ruwa ya isa balle wasu mutane su je suna tuwaci duk waɗannan abubuwan abu ne da ya kamata mu sai lokaci da ya kamata mu fara kare kanmu saboda akwai cututtuka da ba a san takamaimai me yake janyo su ba to ya kamata mu ma mu dinga kare kanmu da kanmu ba tare da wasu sai sun mana fada akan lafiyarmu ba.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Na'ima Idris sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya.
To a gaida Hawwa Umar da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice.
Ma'aikatan lafiya a Gaza ta ce hare-haren Isra'ila sun kashe akalla mutane 104 tare da raunata wasu ɗaruruwa a daidai lokacin da wani gungun Falastinawa ke jiran agajin jin kai a birnin Gaza. Lamarin ya faru ne a unguwar Al-Nabusi da ke yammacin birnin. A wata sanarwa da rundunar sojin Isra'ila ta fitar, ta ce mutane da dama ne suka jikkata sakamakon turmutsutsi yayin da jama'a ke kokarin daukar kayan agaji daga manyan motoci a lokacin da kayan suka isa arewacin Gaza. Rundunar ta kara da cewa tana bincike akan lamarin. Shugaban Russia Vladimir Putin ya gargadi kasashen yammaci kan abin da zai biyo baya idan har suka tura dakarun su zuwa Ukraine. Yana mai cewa kasarsa tana da makaman da za su kai hare-hare a yankunan kasashe na yammaci. A farkon makon nan shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce duk da cewa babu wani shiri na tura sojojin kasashe zuwa Ukraine amma akwai yiwuwar aukuwar hakan. Likitan shugaba Joe Biden ya ce shugaban na Amurka mai shekaru 81 yana cikin koshin lafiya kuma zai iya gudanar da ayyukansa na shugabanci kamar yadda doka ta tanada a cewar wata sanarwa da fadar White House ta fitar.
Da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe sa'annan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Zara Aminu Fage wadda ta ce ni gabatar da shirin sai kuma Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Cedric Franklin ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi Ma'assalam.